a wani yunkuri na shawo kan kalubalen tsaro da yadda baibaye jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Abuja babban birnin tarayyar kasar tare da haɗin kan jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita sun kaddamar da wani shirin haɗaka mai take Operation G7 da nufin tunkarar wannan kalubale gadan-gadan. Na nemi ƙarin bayani daga kwamishinan ƴan sandan birnin Abuja CP Babaji Sunday.
Wato wannan G7 wanda ya kunshi haɗin kan jihohi bakwai Kaduna, Niger, Nasarawa, Kogi, Plateau da Benue da ita kanta FCT. Domin waɗannan issues na kidnapping da banditry da take damun duka waɗannan jihohi kuma Abuja a matsayinta na seat of government, to sai ya zamana waɗannan gwamnoni na jihohi shida da shi ministan tarayya na Abuja aka haɗa kai aka yi meeting aka ce ya kamata a yi forming wannan abun. Daman tun can an yi dai tana bacci ne, to yanzu sai aka tada ita muka yi na ɗaya muka yi na biyu operation duka waɗannan jihohin, to yanzu muna na uku wanda na kaddamar da ita a kwali FOB na sojoji na battalion na 176 a kwali wanda kuma ya kumshi Nigerian Army, Navy, Air Force, Civil Defense, DSS, NDLA, Immigration da kuma Vigilante da Hunters. Kuma muna samun haɗin kan mutanen gari duk an fansama cikin daji duk inda waɗannan kidnappers din da bandits suke, kokarinmu shi ne mu ga cewa mun yi flushing dinsu out of SCT territory da kuma sauran jihohi bakwai din nan.
Wannan hoɓɓasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan bindigar ke addabar wasu bangarorin jihohin da ke makwabtaka da birnin Abujan. Alal misali, jaridar Daily Trust ta rawaito cewar ƴan bindigar suna da sansanoni kusan guda goma a yankin karamar kumar Lafai ta bangaren jihar Niger da ke kan iyaka da Abuja, al'amarin da ke zama barazana ga Abujan. To ko ƴan sandan sun san da haka?
Shi ne ma musabbabin wannan G7 ɗin. Kuma gaskiya mun samu wannan labari kuma muna wani abu a kai. Ƙauyukan nan su ne su Yaba, su Bulida, su Rashin Daji. Wayannan ƙauyukan su ne muka haɗa border da su da Lafai. Muna nan muna shiri kuma mu mutane mu sun shiga wurin insha Allah za samu sauƙin abu. Kuma Niger su ma suna nan. Don Operation G7 ɗin simultaneously ne ake yi.
CP Babaji Sunday, kwamishinan ƴan sanda na birnin Abuja. Masana tsaro irin su Dr. Yahuza Amar Getso sun yi tsokaci.
Wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske, idan an yi wannan din kuma zai zama mafita in Allah ya yarda wacce za ta iya kaiwa ga gaci. Da wannan lalle abin yabawa ne kwamishina na ƴan sanda na Abuja ya jagoranci tawagar su waɗannan jihohi da suka shiga wani operation a kwanakin baya. Wannan abu madalla ne kwarai da gaske.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.